sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazira Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau Talata 24 ga watan Oktoba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da wasu shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS a Jamhuriyar Niger yau Talata akan shirin fito da kudaden bai daya dan kasashen. Bayan haka za ku ji ra'ayoyin wasu ƴan Niger game da wannan shirin na kungiyar ECOWAS. Haka kuma yau muna son mu ji ra'ayoyin ku akan shirin kudaden na bai daya da kungiyar kasashen ECOWAS ke shirin yi. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-5655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Masauraro barkamu da warhaka. A yau Talata shugaba Donald Trump ya gana da ƴan jam'iyyar Republican da ke majalisar dattijai masu rinjaye domin fatan ci gaban shirin rage haraji ga masana'antu da kuma masu ƙaramin ƙarfi. Duk da cewa yana ta cacar baki da Senator Bob Corker, mai wakiltar jihar Tennessee. Trump ya yi zamancin abincin rana da wakilan ciki har da Senator Corker a cikin majalisar a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa kan yadda za a sauya fasalin harajin. A satin da ya gabata ne ƴan majalisar dattijan suka amince da kasafin kuɗin da zai kai dalar Amurka triliyan 1.5 da suka ayyana domin rangwamen harajin a cikin shekaru 10 masu zuwa. Duk da cewa ana hasashen hakan zai ƙara adadin bashin da ake bin Amurka zuwa triliyan 20. Koka, wanda a kwanan nan ya yi zargin cewa babatun Trump zai iya tada yakin duniya na uku, ya sake gasawa shugaba Trump magana cewa ya kyale harkokin waje ga ƙwararru kawai. A barcinin da ya yi a Twitter, Trump ya rubuta cewa Koka ya taimaka wajen tsara yarjejeniyar da aka kulla kan nukiliyar Iran mai muni. Ya ce idan Koka ya yi takarar zama mai renon karnuka a Tennessee zai faɗi zaɓe. Amma yanzu gashi yana adawa da shirin rage wa jama'a haraji. Koka ya maida martani a shafinsa na Twitter inda ya ce ƙaryan nan ce dai daga bakin makarancin shugaban ƙasa. Ya da alamar hashtag ku kira ma'aikatar renonsa. Yana maimaita zargin ko da ba'ar da ya yi wa Trump a baya bayan nan ta cewar Fadar White House ta zama tamkar gidan renon manya. Daga baya sanatan ya faɗa wa CNN cewa shugaba Trump gaskiya tana da wuya a bakinsa. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya fara ziyarar aiki ta farko da zai kai Pakistan domin ya ja hankalin shugabannin ƙasar da su ƙara azaɗamarar yaƙar ta'addanci da kuma tsagiranci. Tillerson ya jagoranci tawagarsa a zaman tattaunawa a yau Talata da Prime Minister kasar Shahid Khan Abbasi da kuma babban hafsan sojojin kasar General Qamar Javed Bajwa da kuma shugaban hukumar leƙen asiri da kuma wasu manyan jami'ai. A wani bayani da ofishin jakarancin Amurka ya bayar ya ce tattaunawar ta hada da batun ci gaba da hada kai wajen ayyukan ƙasa da ƙasa tare da ƙawance game da ci da tattalin arzikin ƙasashen biyu gaba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargaɗi akan tashe-tashen hankula da masifun da ke shafar al'ummar nahiyar Afirka wanda zai iya yaduwa ya zama babbar barazana ga tsaron Amurka. Domin shawo kan wannan rikicin, jakadiyar ta Amurka za ta je Sudan ta Kudu da Demokuraɗiyyar Congo a ziyara ta farko irinta da wani jigo a gwamnatin Trump zai kai a nahiyar. Shugaba Trump bai yi wani bayani mai tsawo ko ta tasiri akan Afirka tun da ya hau mulki ba, amma kashe sojojin Amurka hudu da mayakan sa kai masu alaka da ISIS suka yi musu a Niger a farkon watan nan ya jawo hankali kan faɗaɗa ayyukan sojojin Amurka a nahiyar a yaƙi da ta'addanci da mayakan sa kai ta Afirka. bayan zaman tattaunawa da Prime Minister Ethiopia Haile Mariam Desalegn. A ranar Litinin tare da babban jami'in tarayya Afirka, Haile ta faɗa wa manema labarai tana fatan wannan ya zama farkon kyakkyawar dangantaka mai ƙarfi da AU da kuma abokananmu na Afirka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya takwaro dansa daga kasashen Ghana da Ivory Coast da Togo da Niger da kuma sauran shugabannin kungiyar ECOWAS. Sun gana a birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger yau Talata. A ƙarshen taron da suka gudanar sun ƙara jaddada aniyar ci gaba da shirin fitar da kuɗaɗen bai ɗaya da suka ƙudurta fara amfani da su a shekarar 2020. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Munabarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sake jaddada wa duniya cewa kungiyar ECOWAS na nan kan bakarta game da batun fitar da kuɗaɗen bai ɗaya a shekarar 2020 shine makasudin wannan taro na birnin Yamai wanda ya haɗa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da Nana Akufo-Addo na Ghana da Faure Gnassingbé na Togo bugo da ƙari shugaban riƙon kungiyar ECOWAS. Shugaban ƙasar Niger Muhammadu Isuhu mai masaukin baki ya bayyana cewa an daɗe ana tafka ruwa ƙasa tana shanyewa. Saboda haka lokaci yayi da ya kamata a gani a ƙas domin cire dukkan wani shakku daga zuciyoyin talakawan yankin na ECOWAS.
La monnaie unique de la CEDEAO ne doit pas être l'amnésien toujours annoncé mais jamais arrivé.
Samar da sassaucin hada-hada, ci gaban kasuwanci da ƙarfafa hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe 15 na yankin CEDEAO shine abin da ake fatan cimma a ƙarƙashin wannan tsari da ya samo tushe a 1987. Saboda haka shugabannin ƙasashe mambobi suka dage har sai haƙa ta cimma ruwa, inji ministan harkokin wajen Jamhuriyar Niger Ibrahim Yakuba.
Idan an samu kuɗi iri guda cikin ƙasashen nan guda 15, to kasuwanci tsakaninmu zai sauƙi. Tattalin arziki ma cikin wannan fannin na ƙasashe 15 zai armashi, zai bunƙasa, zai ci gaba. To amma ka gani kamar yanda shugaban ƙasa gai an jima ana gai abin har yanzu bai tabbata ba. To muna tsammani yanzu ga wanga tsarin da aka yi abin zai tabbata. Ina cikin zuciyar shugabannin ƙasashe a ce an yi wani abin nan zuwa shekara uku masu zuwa bisa ga harkar kuɗi. Saboda inda ba mu yi wannan kuɗi bai ɗaya cikin wannan ƙasashen 15 ba, to hulɗarmu da tattalin arziki da kasuwanci ba ta ci gaba. Tunda ka gani yanzu ai a cikin shekaru 20 ko 30 da suka wuce, mu ƙasashen Afirka na yamma mu ne muka yi kuzari. Amma yanda ake lissahi mu da kanmu ba mu huce kashi 15 ba na hulɗar kasuwanci. Kenan kaga ba wani abin da ya takara ya kare ba ne, ba a ci gaba ba. Amma inda mun samu kuɗi guda na ƙasashen mu guda 15 abin zai sake.
Wannan shine karon farko da ake shigar da Najeriya cikin jerin ƙasashe mambobin kwamitin task force mai alhakin tafiyar da ayyukan samar da kuɗaɗen bai ɗaya. Duk kuwa da cewa ƙasar na riƙe da kashi 70 daga cikin 100 na baki ɗayan arzikin yankin CEDEAO. Saboda haka shugaba Muhammadu Buhari ya ce
Najeriya bata zama tana cin wannan taro ba akan ministoci da ko shugaban ƙasa sai wannan taron. Saboda haka nan da wata uku kwamiti za su yi aiki a yi taron a Ghana. Daga nan kuma za a san inda aka nufa.
Yanzu dai kasashen sun bayyana cewa za su yi koyi da yadda kasashen Turai suka shimfiɗar da tsarin kuɗaɗen euro domin cikar wannan guri ba tare da wata mushkila ba.
Akwai wasu suna bayar shawarar shito a shekara 2020 a fara da wanda suke iya. Kamar yanda kasashen Turai suka gwada mana, tunda yanzu abin bai da wuya, muna da horo, mun san yanda ake yi. Kamar yanda kasashen Turai suka aza, ana aza ka'idoji. Idan wanda ya cika wannan ka'ida sai a ce to su sun shiga cikin wannan kuɗi na bai ɗaya. Ana iya fara wannan. Kuma suna cewa a bari gaba ɗaya har ƙasashen duka guda 15 su cika wannan alƙawarin, su cika wannan sharuɗin sai a fara.
Za dai a gudanar da wani taron na kwamitin task force a watan Fabrairun 2018 a ƙasar Ghana domin tsayar da tsarin wannan sabuwar tafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Gaida Sulaiman Mune Barma, har yanzu dai muna Jamhuriyar Niger, wasu 'yan kasar sun bayyana ra'ayoyinsu akan shirin bullo da kuɗaɗen na bai ɗaya. Wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoton.
Ko yaya jama'a suka ji da wannan niyya ta waɗannan shugabannin kasashe na aiki da kuɗi bai daya
saboda kuɗi daban-daban kinnan akwai matsala tunda dai yanzu haka wasu ba su iya canza kuɗin wasu kasa ba haka amma in dai canji ya zama daya kenan haka ne harkan kasuwanci gani nake ni abin zai hici gaba
wannan tunanin da shugabanninmu suka yi na sai dawo tunanin da na shugabanninmu na tun lokacin da muka samu incin kanmu suke gwagwarmaya don mu samu kuɗi bai daya to lalle an wannan dama ta samu ta kuɗi bai daya zai gyara mana zaman takiyar musamman na harkar cinikayya da mu da Nigeria da Chad da Cameroon an ka dauko da duka zaka gani an kudin namu zuwa kenan halin cinikayya ba ta baka wahala ba kuma za mu samu incin kan mu kaga wannan sai faki wannan ba ta mu bace mutanen Africa tun lokacin mulkin mallaka wannan kudin yake ciki kuma aka baki tarihi zaki san lalle gware ma a ce mun kirkiro kudin bai da
kudi wannan na bai da yayi bai ba mu transporter bai mana ba saboda sefar da muke canzawa ta zama naira mai aiki da ita an kudi kuma bai daya kenan kowa ya san kowa ne
wannan harkar canza kudin wannan a an yi shi kamar kala guda mu ba ta gyara mu ba dan wata rana naira tana hawa tana sabka amma mu da muke Niger kullun a bakin boda muke muna samun riba a bisa wannan naira ta su
Musa Alasan masanin tattalin arziki a Jami'ar da Magaran cewa idan har aka yi hakan kasashen za su karu da juna
harkar kasuwanci bayyana dadi matakar ba ana da kuɗi guda ba kuma zai sa ayi abin da ake cewa marché monétaire marché financier kenan kasuwa ta bangaren hannun jari kenan kamfanonin in suna so su nemi kuɗi bashi na gaggawa su yi wasu ayakuna ko kuma gwamnati da ta je wannan kasuwa ta hannun jari a kai tsaye za ta samu wannan kuɗin kuma zai zo mata da sauki ba kamar zuwa wani banki ba ko kuma wasu banki kafin a samu ya yi wahala.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
Allah, Allah, Allah. Hada kanmu a shirka mu so juna yarda da abota soyayya an shudu da juna
a gaida Tamar Abari to masu sauraro yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shirin bullo da kuɗi bai daya da kasashen kungiyar ECOWAS ke yi shin ya kuke ganin wannan kudirin amma kafin mu bude layukan mu ku shakata da wannan waka ta marigayi Bob Marley da ke yin kira akan hadin kan Africa
Africa unite We're moving right out of Babylon And we're going to our father's land Yeah How good and how pleasant it would be Before God and man Yeah To see the unification of all Africans Yeah Has it been said already Children of the Master Man. We are the children of the Maya Man. Oh, Africa, unite. Does the children wanna go? Yeah, yeah. Africa, unite. 'Cause we're moving right out of Babylon. And we're grooving to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rastaman. Yeah. As it's been said already, let it be done. Tell you who we are under the sun. We are the children of the Rastaman. We are the children of the Iron Man. Oh, Africa, unite! Africa, unite! Yeah.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 55 domin a bayyana ra'ayi. 2-0-2, 2-0-5, 2-6-5-5.
To madalla mun samu kira na farko daga Taraba.
Sunana Jamilu Bugawa, karamar hukumar Ibi cikin jihar Taraba.
To mallam Jabilu, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ina ce to wannan tsari da kungiyar ECOWAS ta yi, wannan tsari ne mai kyau. Dama abin da kanar Muhammad Gaddafi yake yake da burin sa kenan. Duk Afirka ne ma ba wai a'a ko kasashe 15 ba. Haka tsarin da shugabannin suka yi tunani, ina ga shi dai bukatar tattalin arzikin Afirka gabaki daya ko kuma Afirka ta yamma. Saboda haka Allah ya taimaka kuma Allah ya sa karfin shafantar da abin.
To amen. Mallam Jamilu Bugawa kenan daga Taraba, mun gode da ra'ayinka. Jama'a masu sauraro, kamar yadda muka bayyana muku, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shirin bullo da kuɗi bai ɗaya da kasashen kungiyar ECOWAS ke yi. Mun sake samu wani kiran daga Taraba. Hello, da wa muke magana daga Taraba?
Kana magana da Adamu. Mijin yawa.
To mallam Adamu, muna jin ka. Sai ka dawo busa daga wajen rediyon ka dan aman sautinka yana dawowa.
Kana magana da Adamu mijin yawa daga mutum biyu karamar hukumar Gasar da Taraba.
To muna jin ka mallam Adamu.
A gaskiya wannan tsari in dai har zai tafi yadda ya kamata, abin da muka rade muna jira gani kenan a ƙasar Afirka gabaki daya.
To mun gode mallam Adamu mijin yawa daga Taraba. Ga wani kiran kuma. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Kana magana da Suleiman Musa daga Daura.
To mallam Suleiman Musa daga Daura, muna jin ka, menene ra'ayinka? To layin mallam Suleiman Musa daga Daura ya goce, amma har yanzu dai muna nan a jihar Katsina. Assalamu alaikum, da wa muke magana a Katsina? Malami ko malama daga Katsina, ko kina tare da mu? To ina ga su ma layin su ya goce, ko in ce layin sa ya goce, amma har yanzu muna da lokaci, ko in ce yanzu ma muka bude layukan mu, don haka ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu wani kiran daga birnin tarayya Abuja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
Hajiya Maryam Dauda, kina magana da dan Asabe mai fata daga nan Yauri jihar Kebbi.
Abto daga jihar Kebbi ne. To mallam dan Asabe, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To gaskiya da farko dai ina so in mika ta'aziyya na zuwa ga shugaban kasar Libya Muhammad Gaddafi, saboda shine mutum na farko da ya fito da wanga shiri. Allah bai sa rayuwarsa ya kai ba. Ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ba wannan shiri muhimmanci. Muna goyon baya 100%. Idan aka ce kasashen Afirka 15 za su yi amfani da kuɗi bai daya, to gaskiya za a samu ci gaba, za a samu saukin kasuwanci. Akan samu matsala, mutanen mu ba su san kuɗin kasan waje ba, akan cuce su wurin canji. Saboda haka muna goyon baya, Allah Ubangiji ya nuna mana ranar da kasashen Afirka 15 za su yi amfani da kuɗi bai daya, domin haka zai haɓaka kasuwanci, zai haɓaka tattalin arziki na ƙasashenmu na Afirka. Da fatan za a tashi lafiya. Na gode. Ni ne ɗan Asabe mai fata daga nan Yauri, a tashi lafiya.
To amin, Allah ya sa mu ma mun gode. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Hajjia Maryam Dauda, barka da yammaci.
Barka. Ka dai da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala, Allah kiranku daga nan daga sa Kaduna tarayyar Najeriya.
Mallam Murtala, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Lafiya na Hajjia Maryam. To gaskiya muna da yadda kyakkyawan zato da fata, ko muna so ai, amma kuma zai wuya fa yiwu Hajjia Maryam Dauda.
Saboda me kace haka?
Yawwa, kin ga dai Gaddafi da su jana sana ba ta Allah jikan su ga rahama, sun yi ta kokarin su hada kan Afirka. Ganin haka ne su mutanen turawan yamma nan suke ta kokari su ga dai inda dai suka shiga tsakanin su, suka hana abin nan ya yiwu. Balle kuma kin ga yanzu su yanzu suna da wancan karfi ma na mulki a lokacin. Yanzu kuma nan za a ce sai an bi majalisan kowanne kasa sun yadda lokaci yayi ta ja. To kin ga wannan zai yi wuya, amma muna da kyakkyawan zato, kuma muna so hakan ya yiwu, amma zai wuya. Da fatan za a tashi lafiya.
To amin, Allah ya sanya mallam Murtala, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Da engineer Lawal mai unguwa dan Koloma Buriya.
To engineer, muna jin ka.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mu Allah godiya da ya kawo mu wanga kadin. Alhakika ne gaskiya kamar yanda dan aka zo mai fata yawa ga dace ita ta aziya haka shike. Da dace yayi yunkuri, yayi yunkuri a cikin zuwa ga matsaya. To Allah ya kawo mu. To kuma kin gani wannan ci gaba ne domin bangaren drive change. Akan sami kasancewan yin canjin nan sai ya kasance kudin ka sun rage, an ci riba da kai kasuwancin ka da zaka je kai da shi cikin lokaci sai ka samu tsaiko.
To engineer Lawal mai unguwa, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Taraba.
Wallahi mu network na masu bidima bai da kyau.
To da wa muke magana daga Taraba?
Ayya.
Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Ah, Dauda da mu ma Silve.
To mallan Dauda, muna jin ka baba na, menene ra'ayinka?
Eh, ga ra'ayina nan. Gaskiya shugaban kasa guda nawa ne abin meeting wanda aka yi na, gaskiya na yi murna sosai. Dama na ji mu a takure ne muke.
Kamar wace irin takura kenan, ta wannan ya fanni?
Eh, takura nan gabada, yanzu nan mu talakawan gabada, ba inda muke ma gabada. Shi ya sa na ce takura din nan, ba mu samun kuɗi, an yi muna noma ma, ba abin da magana taki da sauransu ma gabada ma babu.
To in na fahimce ka, kana nufin wannan kuɗaɗen da ake shirin bullo da su za su taimakawa talakawa kenan?
Aya, ne bai da kyau sosai, ba da jin ku sosai.
To, mu dai muna jin ka daga nan, amma mun gode da ra'ayinka.
Ina fama in sama ku, wallahi sallai ya gagara.
Allah sarki, Mallam Dauda Adamu, mun gode da kiranka, kuma a nan za mu dasa aya ɗaukar wayoyin. Mun gode da duk waɗanda suka kira mu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu anan yana ci a karfe 4:52. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda aka tashi baran-baran a ƙarshen makon jiya a birnin Zandar a taron majalisi na ƙungiyar kokowar gargajiya ta ƙasar. Wannan ko sanadiyar rashin fahimta da jihohin guda takwas na ƙasar su ka sayi dangance da yadda ya kamata a amince ko kuma aka san haka da shugaban ƙungiyar kokowar gargajiyar ta ƙasa cewa da Abubakar Ganda. Abin tuni a can baya dai ofishin ministan wasanni na kasar ne ya dakatar da Abubakar Ganda tsawon watanni 6. To shi ne aka kasa cimma fahimtar juna tsakanin wakilai na jihohi guda 8 na jamhuriyar Nijar dangance da yanda ya kamata a gudanar da wannan zabe, yayin da waɗansu suka zo da wakilai 6, waɗansu sun zo da wakilai 10, da kuma 12 a wani bangaren, abinda sauran jihohin suka ce ba su za su amince ba. Daga nan ne dai daraktan wasanni na kasar ya dage wannan zamar har zuwa wani lokaci na illa masha Allah. A bangaren wasannin kwallon kafa na duniya kuwa, kusancewa a jiya ne hukumar kwallon kafa ta duniya ta fitar da sunan zakaran wasannin kwallon kafa wadda tauraruwarsa ta fi kyallawa a shekara 2017, shine Cristiano Ronaldo dan kasar Portugal, wanda ya lashe wasannin La Liga na kasar Spain, haka zalika ya lashe wasannin club inda su kasance zakar a nahiyar Turai duk da club din sa na Real Madrid na kasar Spain din, kamin ya nasarar lashe kambin Turai na kwallon kafa tare da kungiyar sa ta kasar Portugal. Na biyu shine Lionel Messi, sai kuma na uku Neymar dan kasar Brazil. Haka zalika hukumar kwallon kafa ta duniya din ta karrama Giroud dan kasar Faransa mai buga ma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a kasar Ingila, tare da samun bajinta ta saka ci mafi sha'awa a wannan shekara ta 2017 yayin da kuka hukumar kullun kafa ta duniya din ta karrama Zinedine Zidane dan kasar Faransa mai horar da kungiyar kullun kafa ta Real Madrid a matsayin mafi bajinta daga cikin masu horar da kungiyoyin kullun kafa na shekara ta 2017 cikin haka ne aka gudanar da wani biki a Monaco a kasar Faransa inda aka karrama Kylian Mbappe da ke buga ma kungiyar kullun kafa ta Paris Saint-Germain ta kasar Faransa a matsayin dan wasa mafi karamcin shekaru wanda tauraruwarsa ta kella a shekara ta 2017 Haruna Mamman Bago na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Manyan jami'an yaki da ta'addanci na Amurka sun yi wa manema labarai bayani akan hadarin ayyukan kungiyar ta'addanci ta Hezbollah a Amurka da duniya baki daya. Daraktan ma'aikatar yaki da ta'addanci Nicholas Rasmussen ya ce duk da kungiyar tana nuna cewa ita halatacciya ce, kudirin kungiyar na san amfani da karfi da tashin hankali bai canza ba a tsawon shekaru 30 da suka gabata. Ya kara da cewa Amurkawa sun fara ganin munanan ayyukan kungiyar ne a lokacin da ta kai hari ofishin jakadancin Amurka da kuma barikin sojojin kundin bala Amurka da ke Beirut a shekarar 1983. A shekarar 2012 kungiyar ta kai harin bom a kasar Bulgaria wanda yayi sanadiyar mutuwar Yahudawa biyar, ɗan yawon bude ido daga kasar Isra'ila guda biyar da ɗan kasar Bulgaria guda ɗaya, kuma an kama ɗan Hezbollah da dama da makarkashiyar kai har-hara a kasashen Azerbaijan da Misra da Thailand da Cyprus da kuma Peru, in ji Rasmussen. Waɗansu misalan munanan ayyukan kungiyar sun haɗa da kashe tsohon Firaministan Lebanon Rafik Hariri a shekarar 2005 da kisan ‘yan kasar Lebanon akalla 84 da raunana kusan 200 a birnin Beirut a shekarar 2008 da ci gaba da tara makamai a kasar Lebanon wanda ya saba kudurorin Majalisar Dinkin Duniya da kuma uwa ubata da husuma jiddin a yankin gabas ta tsakiya da suka hada da Iraq da Yemen da Syria. Dangane da harkar cikin gidan Amurka, Director Rasmussen ya ba da misalin kama waɗansu mutane biyu da aka yi, ɗaya a birnin New York guda kuma a garin Michigan, waɗanda suke aiki a madadin reshen ta'addancin ƙasa da ƙasa na kungiyar Hezbollah. Tunatarwa mai ƙarfi, in ji shi, kan irin har-haren da kungiyar take kaiwa a faɗin duniya kan muhimman ababen more rayuwa da kuma manufarsu ta kawo hari a Amurka. Jakadan Amurka na musamman kuma mai jagorantar yaƙi da ta'addanci Nathan Sills ya ce damar da Hezbollah ta samu na zama abar barazana a duniya a yau ya samo asali ne daga goyen bayan da take samu daga waje ɗaya tilo, wato ƙasar Iran. Iran ta gina Hezbollah ne domin ta haddasa fitina da rashin daidaito a faɗin yankin da kuma duniya baki ɗaya. Wannan duk ya zo ne daga aljihun mutanen Iran, waɗanda aka karkata dukiyarsu wajen ɗaukar nauyin munanan ayyukan Hezbollah da kuma Lebanon, wacce take ci gaba da wahala sanadiyar ƙawancen Hezbollah da ƙasar Iran. Mutanen Iran da Lebanon ba su cancanci haka ba, in ji jakada Sales. Daga nan jakadan ya yi alkawarin cewa Amurka da kawayenta za su mai da hankali sosai wajen bankaɗo da tarwatsa hanyoyin da kungiyar Hezbollah ke samun tallafin kuɗi da kayan aiki. Ya ƙara da cewa za mu hana su hanyoyin da za su samu kayayyakin da suke bukata domin aiwatar da munanan har-harensu, kuma za mu kama masu mata hidima da shugabanninta domin ganin sun fuskanci shari'a. Sharhin muryar Amurka kenan, mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Madalla, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Toga ta kace labaran. A yau Talata, shugaba Donald Trump ya gana da ƴan jam'iyyar Republican da ke majalisar dattijai masu rinjaye domin fatan ci gaban shirin rage haraji ga masana'antu da kuma masu karamin karfi, duk da cewa yana tashar baki da Senator Bob Corker mai wakiltar jihar Tennessee. Trump ya yi zaman cin abincin rana da wakilan ciki har da Senator Corker a cikin majalisar a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa kan yadda za a sauya fasalin harajin. A satin da ya gabata ne, ‘yan majalisar dattijan suka amince da kasafin kuɗin da zai kai dala Amurka triliyan 1.5 da suka ayyana domin rangwame ga harajin a cikin shekaru 10 masu zuwa, duk da cewa ana sa hasashen zai ƙara adadin bashin da ake bin Amurka zuwa triliyan 20.
To takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da dauke da wani sabon shirin a madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya na hada shirin da Mr Daniel Brown da ya hada shirin da Bada Umarni da engineer Mr Drake Franklin ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.